Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimanin mutane 95,000 kuma ta kan kama kusan mutane miliyan 3 da ke sa kasashe yin hasarar dala biliyan 2 na tattalin arzikinsu. Za mu dubi taswirar da kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abinda za mu fara dubawa kenan. Kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Manyan kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalera kan shekara ta 2030. Shekaru 13 kenan idan Allah ya kai mu. Burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalera ke yi da kimanin kashi 90 daga cikin 100 ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutar. Kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauki kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalera ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara ƙamari da canjin yanayi da kuma ƙaruwar yawan jama'a. Yanzu haka ƙasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalera. A ƙasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta. Shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon bulan annobar cututtuka na ƙungiyar Lafiya ta Duniya, Peter Salama, ya ce wuraren da aka fi fama da bulan annobar kwalera ba su da yawa, to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cutar.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution to control.
Yace domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin Saharan Africa, kimanin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalera. Yace idan za su auna ruwa da hanyoyin tsaftace muhalli da ɗaukar wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata, to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaɗuwar cutar ta kwalera. Peter Salama yace tuni taswirar kawo ƙarshen kwalera ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici. Misali,
we've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of Oro cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a rapid decline of cholera cases in that conflict.
Yace sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, amfani da alluran rigakafin da ake dagawa a baki a sansanonin ƴan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar, kamar alluran rigakafin da ake daga a baki, za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru 150 ƙasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaɗuwar kwalara a ƙasashensu. A saboda haka su ma ƙasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsaftace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara. Kwanaki a lokacin da aka samu bullar annobar kwalara a daya daga cikin sansanonin yan gudun hijira dake Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya, na zanta da Dr. Mannun Mustafa kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh dake nan Amerika, ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin kwalara.
Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli, wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cikin su a duk yanda za a samu a tsaftace muhallin daga na farko, a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi, akwai wadatattun wurin bahaya da bayan gida, an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake, shine tsaftar muhalli. Da kuma tsafta ta dan adam shine duk wanda ya je bayan gida, kowa babba da yaro, ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai, kuma kafin a shiga harka abinci an wanke hannu. Sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke, zama duk ruwan da za a sha ya bacin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, in ko ba an dafa shi ba a ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba, wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hari. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da dafaffe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla.
To daga batun kwalara kuma yanzu ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini Abba Daban a can ƙaramar hukumar Daban ta jihar Bauchi, Najeriya.
To
ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawan ta shansa tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu.
Wannan abin da ya bai maganin ciwon hanta hajiya.
Canfi ne ko?
Canfi ne.
To likita, tunda muna batun rake ne, akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To shan rake, akin sabon rake muke samun sukari.
To
sukari da sukari yawanci shi ne muke samu irin su, akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sai dan ba ka ƙarshi, shi ne shi suke kira glucose da sauran abubuwan da ke ake wannan in ya shiga cikin mutum yana taimaka, yana sa mutum, yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai. Amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba, amma dai da kima dai alhamdulillah.
To saboda haka kamar yadda ka ce abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake. Malamin ya sace wata tambaya.
To
ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki?
Ruwan biro wannan ba dubbicin da ake ba, wannan bai sa kansa din shafin jikin ɗan adam.
A saboda haka shi ma dai canfi ne ko?
Shi ba wannan canfi ne.
To ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan amsa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa?
Abin da ke kawo warin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko, kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokacin zaga jikin mutum kullum rashin tsafta, da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakinsu ma komai wari yake.
Ana gadon wannan ciwo?
Ba a gada wannan ciwon abinda ya kama dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi, kuma kayayyakin da yake sa da saura. Akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin ciwon ciki, wanda su kamar kai kusa da su suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji nuwari to wadansu akwai wasu mutane masu din ciwo amma wannan ba shi da yawa in dai mutum ko lokaci ya tsauye tsafta ya tsaftace komai mu hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wurin likita a duba shi sosai
to likita
mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya
to kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan a su kuma akwai taimakon da likitoci za su yi musu ko kuma su kuma
akwai dan su wadanda cikin bakin su akwai kusa akwai dan kwayoyin halitta ake kira bacteria wadansu abubuwan suna da yawa a bakin su wadansu kuma akwai dan su ya ciwo daga cikin ciki in suka yana sa wari in sun bude bakin su a ji wari irin wadannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ku ana iya ba su magani na rage wannan
to su kuma masu warin kashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan
ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane ba amma dai in dai ko kuma akwai wasu ko ban da wani akwai wasu kirma in dai kana kawai ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to kan shi bayana kawo irin warin ne
to tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu
eh mai yiwuwa yana faruwa amma dai in kana da shi ai za ka ji ka san kana da irin wannan warin kashi din haji
ana da iya warkewa kare
ko da ya warkewa ya tsafta da sauransu ana iya warkewa inda kaje wani likita za a bincika sosai
to Allah ya sa a dace
amin amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraran mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
da salare
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
Asanda ke akatin duniya ana ta wani sani ba ana